Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Najeriya ta bayyana cewa mutane miliyan 93,522,272 ne suka cancanci yin zaɓe a zaɓen gama gari da za a gudanar a wannan wata na Fabrairu zuwa Maris. Na shekara ta 2023 daga cikin wannan adadi hukumar ta ce mutane miliyan 37,60,399 wato kusan kashi 40 na masu kada kuri'a matasa ne ƴan tsakanin shekaru 18 zuwa 34 daga cikin matasan kuwa waɗansunsu wannan shine karo na farko da zasu je rumfar zabe don kada kuri'a Na tattauna da wasu su don jin koyaya suke ji kasancewar wannan ne zabe na farko da za su yi a rayuwarsu.
Sunana Khadija Hussein Isa.
Dama kin taba yin zabe?
A ban taba yin zabe ba wannan karon ne nake so in fara.
To ya kike ji da zaki zabe wannan karon?
Ina jin farin ciki wanda bai taba misaltuwa a rayuwa na ba. Sakamakon wannan ne farkon abin da dan fara yi a rayuwa na shi yasa kuma nake son ƙara tsayawa in tantance waye zan zaba. Saboda mu ga waye zai bamu ara mana ilimi wanda zai mana amfani nan gaba kuma wanda in muka yi karatu zamu samu mu fara aiki ba wai kai karatu ka zauna a gida ba saboda mu ma mu taimaka wa wasu dan mu dauki nauyin karatun su
duk da kin ce mun baki gama tantance waye zaki zaba ba amma idan har lokacin da kika tantance ko kuma aka gudanar da wannan zabe me kike fatan gani wanda aka zaba yayi ma irin ku matasa
ina fatan ya bayar da ilimi saboda ilimi shine jagoran kowanne mutum a duniyan nan saboda da ilimi ne kai ma daka tashi kai rawan gani har wasu in suka samu ilimin su ma su fito su kada kuri'a bayan haka kuma su ma nan gaba ya musu amfani yayi wa wasu su ma haka wata rana su tashi su ma a ce wance ne dai yugofuno saboda ya samu ilimi
Sunana Bikisu Usman kuma wannan shekaran dan shiga wanda za su yi zabe ina jin dadi wai zan shiga wannan zaben domin ina cikin wanda za su yanke shawara na abubuwa da ya shafe mu in kasar Najeriya kuma ina so in yi zabe domin in zabe shugabanni wanda za su zo su yi mana aiki wanda zai kawo mana sauƙin rayuwa a Najeriya ayyuka a bangaren ilimi da wutar lantarki kiwon lafiya da sauransu na ƙarfafa gwiwan matasa a Najeriya wai su fito su yi zabe domin mu zabi shugabanni wanda za su kawo canji a cikin Najeriya
shi ko wannan matashi mai shekaru 20 a duniya yace ba zai ma shiga zaben ba
sunana Adamu Muhammad Damba
to Adamu gashi nan za a gudanar da zabe kai kai katin zabe domin kada kuri'a kuwa
gaskiya ban katin zabe ba saboda yanayin da na fuskanta a Najeriya wani sa'in zaka ga mutum ya zaba amma ba shi ake samu ba shine dalilin da yasa karya mun gwiwa
shekarun ka nawa
shekaruna za su kai 20
amma baka na daman cewa gashi nan za a yi zabe kai kuma baka ciki bayan kuma ka kai munzalin da ya kamata a ce kai zaben
eh to wannan abun wani lokaci ne tunani yakan dan ban takeici idan har akwai committee ko kuma masu kula da lamuran idan mutum ya dauki alkawari kuma ya ci zabe to wajibinsa ne ya sauke haƙoƙin da ya dauka wa kansa wa al'umma to idan haka ya kasance wannan zai kawo ci gaba wa ƙasa sannan kuma irin yamu da su zamo kowa yana yin zabe
to sai dai waɗannan matasa suka ce zabe ƴancin su ne na ƴan ƙasa
sunana Safiya Abdullahi
Safiya kin taba yin zabe kuwa
a ban taba yin zabe ba wannan ne karo na farko da zan yi
to ya kike ji a ranki da zaki zabe a wannan karo
Gaskiya ina jin farin ciki sosai saboda zan zabi wanda raina yake so wanda zai yi wa al'umma aiki mu amfana gaba daya
to kafin wannan zaben na san kin yi rajista na kada kuri'a yaya waɗannan matsaloli kika fuskanta a wancan lokacin
Gaskiya mun fuskanci matsaloli saboda kowa wasu har dambe suke yi gaskiya abin mun dan sha wahala amma alhamdulillah tunda mun samu abin da muke so mu yi
amma wannan ba bai karya miki gwiwa na cewa zaki samu matsala domin wajen kada kuri'a ba
a insha Allah ai in abu aka ce jama'a da yawa to dole a samu haka amma insha Allah ba komai bai karya mun gwiwa ba kuma insha Allah da mu zaba zaɓin al'umma wanda zai mana aiki.
Sunana Maryam Khalid.
To Maryam, gashi za a gudanar da zaɓe, ke kin taɓa yin zaɓe kuwa?
Gaskiya ban taɓa yin zaɓe ba.
Me yasa?
Kawai nayi katin da farko sai na yi mitin ɗin shi, sai ban ƙara yin wani ba. To da na ƙara yi na samu silifin, amma ban samu plastic ɗin ba har yanzu, shi yasa ba ran yin zaɓe ba.
Yaya kike ji cewa za a yi wannan zaɓe, ke baki a ciki?
Gaskiya ba na jin daɗi, saboda a karan kaina ina so in dinga yin zaɓe, saboda ba daɗi ka zo mutane sun zaɓa, kuma gwamna kowaye baya maka abin da kake jin daɗi, kaga bara ka zage shi ba tunda baka zaɓe shi ba kenan. To wannan shine yasa nake son in yi zaɓe sosai.
Ya zuwa yanzu dai matasan na faɗakar da junansu muhimmancin shiga zaɓen, musamman ta kafafen sada zumunta na zamani, yayin da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a ke faɗakarwa kan gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali da lumana. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.